More music at houseofsongs.com.
Zahiri ta zai ce ta bai.